أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yamma musulmai barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, yammacin ranar Juma'a 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam. Wasu zo ne da 6 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 miladiya. A cikin wannan darasi namu na littafin Fathul Ghaffar bi sharhi Sahihul Azkar, wannan shine darasi na 32, kuma kamar yadda aka sani littafi ne dake kunshe da manyan addu'o'i ingantattu sahihai waɗanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, addu'o'i da zikirai waɗanda za su taimaki mutum a kowace gaba ta rayuwar shi. Za mu tashi insha Allah a daidai kan babi na 59, az-zikru inda al-khuruj min al-manzil, zikirin da ake karantawa yayin da mutum zai fita daga gidansa. Idan ka karanta wannan zikirin insha Allah, duk inda zaka je ka dawo Allah zai kiyaye ka, zaka je lafiya, zaka dawo lafiya, kuma kowace irin kuma kowane irin abu na shedanci Allah zai kiyaye ka, sannan kuma Allah zai kiyaye ka daga sharrin kowane irin shaitani na fili da na koyi. Rawa Abu Dawud bi sanadin hasanin an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha kharaja ar-rajulu min baytihi fa qala bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa uqita wa tanaha anhu shayatin فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا. وانا حديث ان كنت تشيني الامام ابو داود يرويته شاكين سنن الناس تشيني حديثنا دبو بير تسعين دبير اشكين لتاف الناس اكنا حديثنا ذو اشكين سنن الترمذي تشيني حديثنا دبو اكرة اريه دو داشرين لشدا كما معلم حديثي سنن كنت تشي. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ne ta hanyar sayyidina Anas ibn Malik idan Allah ya tabbata gare shi, yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza kharaja ar-rajulu min baytihi, yayin da mutum zai fita daga gidansa idan yace bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, mutum ya faɗi wannan qalu hina idan sai a faɗa a wannan lokacin, amma shi ba zai ji ba, za a ce masa hudita wa kufita wa uqita, an shiryar da kai, wato Allah zai shiryar da kai duk inda zaka je, wa kufita kuma Allah zai isar maka akan duk buƙatar da ta fito da kai daga gida, wa uqita kuma Allah zai kiyaye ka daga dukkan wani sharri wanda ka sani da wanda ma baka sani ba. Fatana ha anhu shayatin, nan take sai shaydanu waɗanda ke wannan wurin sai su gushe gabarin sa, wato sai su gusa su gebe. Fa yaqulu lahu shaytanun akhar, sai wani shaidani na daban sai ya gaya wa wani shaidani ya ce mishi kai fa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya, ya za ka yi ne da mutumin da Allah ya riga ya shirye da shi, kuma ya riga ya kiyaye shi, kuma ya riga ya isar masa, duk yadda za ka yi ba za ka batar da shi ba. To shikenan sai Allah ya kiyaye shi daga sharrin shaidanu, duk inda zai je lafiya kuma ya dawo lafiya. Wannan zikiri ne mai matukar amfani sosai, wanda in Allah ya dande mutum ya rike shi, to Allah zai kiyaye mutum daga mafiya yawan haɗura waɗanda ake tsoro. musamman ma waɗanda suke zaune a wuraren da ake satar jama'a, inda mutum zai fita daga gidan shi ya yi wannan addu'ar, insha Allah Allah zai kiyaye shi duk inda zai je lafiya, kuma ya dawo lafiya babu wanda zai sace shi. Tarjamatul sahabi, tarjaman sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shine sayyidina Anas ibn Malik, idan Allah ya tabbata gare shi, babban hadimin gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda tarjamar shi ta riga ta gabata tun a babi na farko a wannan littafin, sai kuma sharhul hadis, sharhin wannan hadisi. Faɗan shi da ya ce, idan kharaja rajulun min baitihi fa qala bismillahi, ai idan mutum zai fita daga gidan shi ya ce bismillahi, wana fi'lun muta'akhirun mahzufun, malamai sun ce a wannan wajen akwai wani fi'ili muta'akhiri wanda an riga an shafe shi, takdirinsa shine bismillahi akhruju, wato zan fita daga gidana ne da albarkacin sunan Allah, ma'anarsa kuma shine mutabarrakan bismillahi, ina mai albarkantuwa da sunan Allah, musta'inan billahi, kuma ni ina mai neman taimako da Allah, fi khuruji, a cikin wannan fitatawa, shine ma'anar bismillahi din nan. Sai kuma tawakkaltu 'alallahi, ma'anarta at-tawakkul ma'khudun min wakkala shay'a ila ghairihi, ma'anar at-tawakkul din nan shine dogaro, wato an riki kalman ne daga wakkala shay'a ila ghairihi, mutum ya jingina wani al'amari zuwa ga waninsa, ai fawwadahu ilayhi, ai mutum ya fawwara al'amarin zuwa ga wani kenan, fa tawakkalu 'ala al-ghairi bi ma'an at-tafwir ilayhi, dogaro ga wani shine at-tafwir ilayhi, shine ma fawwada masa al'amarin. Wa arrafa ba'du al-ulama'i at-tawakkul 'alallahi bi annahu sirqul i'timad 'alallahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madar, sashan malamai ya fassara kalmar tawakkul, wato dogaro ga Allah, cewa ita ce sirqul i'timad, gaskiyar dogaro alallahi, ga Allah, fi jalbil manafi, wajen neman abin da zai amfani mutum, wa daf'il madari, da kuma tunkuɗe dukkan abin da zai cutar da mutum, ma sikati bihi azza wa jalla, tare da kuma gaskiyar ruko da shi azza wa jalla, wa fi'lul asbabi as-sahiha, da kuma aikata ayyuka na sabubba waɗanda suke ingantattu a shari'a. Sirgul itimad, ma'ana sirgul itimad, wato gaskiyar dogaro, an ta'tamida 'ala Allahi itimadan sadiqan, shine ka jingina ga Ubangijinka jingino wanda yake na gaskiya, bayaisu la tas'alu illa Allah, ta yadda ba za ka roƙi kowa ba sai Allah, wa la tasta'inu illa billahi, kuma ba za ka nemi taimako a wurin kowa ba sai a wurin Allah, wala tarju illa Allah, kuma ba za ka kwaɗayi komai a wurin kowa ba sai wurin Allah, wala takhafu illa Allah, kuma ba za ka ji tsoron kowa ba sai Allah, ta'tamidu 'ala Allahi ta'ala bi jalbil manafi, za ka dogara ga Allah madaukakin sarki wajen neman dukkan abin da zai amfanar da kai, wa daf'il madari, da kuma tunkuɗa dukkan abin da zai cuce ka a zahiri ko a batininka, wala yakfi hadha al-i'timadu duna siqati bi, wannan dogaran ba zai isar ba matuƙar babu gaskiyar ruko da Allah, wa filil asbabi alladhi uzna bihi, da kuma aikata sabubba waɗanda Allah ya yi izini da yinsu, bayansu innaka wasiqun biduni taraddudin, ta yadda zai zanto kai ka yi ruko da Allah, ruko wanda yake babu wani taraddudi cikinsa, ma filil sababi alladhi uzna fihi, tare da kuma aikata sababi wanda aka yi izini a cikinsa, faman lam ya'tamid 'ala Allahi wa atamada ala quwwatihi fa innahu yukhzalu, wanda bai dogaro ga Allah ba sai dogara ga karfin jikinsa ko karfin dukiyarsa ko karfin tunanin shi, to lalle ko za a tabar da shi. Madalilu zalika ma wa qali sahaba ma nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujar wannan ko shine misalin irin abin da ya faru da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Hunain, a lokacin yakin Hunain, hina qala Allahu azza wa jalla, a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari game da su, yace laqad nasarakum Allahu ma inna kasiratin wa yawma hunain wa yawma hunain za'adabakum kasrat wa lam tumna ankum shay'an wa baghad alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minina wa anzala juludan lam tarawha, wato abin da ya faru shine shi yakin Hunain an yi shi ne bayan an yakin buɗe garin Makka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taura garin Madina da sahabbai guda 10,000, to bayan yazo garin Makka an samu wadanda suka musulunta sun kai mutum 2000 suma sai aka hada haddasu aka zama mutum 12 aka tafi dan yin yakin Hunainu to shi kuma yakin Hunainu din wasu kabilu ne da ake kiran su Hawazinu sun hadu suna da yawa kwarai da gaske sun fi su 20,000 sun taru sosai sun yi gangami to sabanin sallallahu alaihi wasallam a hanya da aka kirga su suka tabbatar cewa sun kai mutum 12,000 da suke cewa ai in dai saboda rashin yawa ne ba za a rinjaye mu ba lan nughlab al yawma an qillatin ai a yau ba za a taba rinjaye mu ba in dai saboda karancin yawa ne tunda muna da yawa to sai ko Allah subhanahu wataala sai ya nufin ya nuna musu cewa ai al'amarin gaba daya hannun shi yake ba wai a yanayin yawan ku ba to shine da aka ji a farkon yakin sai kafirin suka yi mu'minan kwanton bauna suka ta harbin su da kibiyoyi suka kokarin tarwatsa su ba dan Allah subhanahu wataala ya kawo taimakon shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai juya da baya ba yana tsaye sannan kuma yayi addu'a wacce sanadiyar wannan addu'ar sai ya zanto wato ya ɗibi ƙasa ya watsa a filin yaƙin duk wani kafiri da ke filin yaƙin sai ya makanci kuma idanunsa da bakinsa da hancinsa suka cika da ƙasa da haka aka samu nasara akan kafiran shine Allah yake ba da labarin wannan yaƙin domin ya nuna wa mu'minai baiwar da ya musu don su ƙara gode mishi kaman tawakkala ala Allah duk wanda ya dogaro ga Allah walakin lam yaf'al as-sabab alladhi azina Allah fihi amma kuma sai dai bai aikata sababi wanda Allah ya izini ba a cikin sa fa huwa ghayru sadiqin to wannan ba mai gaskiyar dogaro bane kamar dai dan kasuwa ne wanda zai ci yayi dogaro ga Allah shi ya dogara ga Allah to amma ya iya tsabtace kayan shi ya iya gyara kayan shi na sayarwa to kaga bayan da za a yi customer ya zo ya saya irin yadda zai sayi na sauran mutane wanda su gyara kayansu to haka nan mutum ba zai zauna ko da a kasuwan ne kama rumfa wacce take a lungu ba a cikin jama'a ba sannan ya ce ai shi ya dogara ga Allah a'a ba haka ba ne in daga sini ka dogara ga Allah to sai ka aikata duk wani sauran sababi waɗanda ya kamata ka aikata a ɓangarenka ma'ana misali ka kama rumfa wacce take fuskar jama'a sannan kuma ka sayo kaya irin wanda jama'a suke so sannan kuma ka yawaita addu'a Allah subhanahu wataala sai kawo maka masu saya to wannan shine gaskiyar dogaro ga Allah to haka nan majinyaci shi ma mutum ba shi da lafiya ba zai ce shikenan ai tunda Allah ne mai warkarwa ni na dogara gare shi zan roƙi shi ya warkar da ni eh haka ne Allah subhanahu wataala shine mai warkarwa kuma in ka dogara gare shi yana iya warkar da kai to amma duk da haka dai tunda Allah ya maka izini cewa ka iya shan magani to babu laifi ka bi hanyoyin da Allah yake so a nemi magani ta wannan hanyoyin ba tare da an saba mishi ba sai ka nemi magani Allah sai ya warkar da kai to duk wannan yana daga cikin dogaro ga Allah ne bal inna adama fi'il asbabi safhun fil aqli bar dai rashin aikata ainihin sabubba wauta ne a cikin hankali wa naqsun fi dini sannan kuma tawaya ce a cikin addini li'annahu da'an wadihun fi hikmatillahi domin cewa wannan suka ce a bayyane a cikin hikimar Allah subhanahu wataala wa tawakkalu ala Allah ta'ala wa shaqruddin shi ko dogaro ga Allah subhanahu wataala yanki ne na addini kuma qala ta'ala kamar da wani wajen Allah madaukakin sarki yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wal isti'anatu billahi ta'ala hiya samaratu tawakkul shi ko neman taimako a wurin Allah subhanahu wataala shine ainihin abin da ake nema daga tawakkuli din bayan ka dogara gare shi ka nemi taimako kuma daga gare shi fa abudu wa tawakkal alayhi kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani cewa ka bauta mishi kuma ka dogara gare shi hukumar tawakkuli ala ghayrillah hukuncin dogaro bisa wannan Allah alladhi yatawakkalu ala ghayrillah ta'ala la yakhlu min salasati aqsam duk wanda ke dogaro ga wannan Allah madaukakin sarki to wannan baya wofinta daga nau'o'in mutum uku nau'i na farko shine an ya tawakkala tawakkula itimadin wa ta'abbud shine mutum ya dogara ga wannan Allah tawakkuli irin na ko kuma dogaro irin na bauta da kuma dogaro na gaba daya fa hada shirkun akbar to wannan shirka ce mai girma kano mutum ya dogara da cewa ai duk lokacin da damuna ta fada matsayin shi na manomi akwai wani abu wanda in dai bai yi shi ba to tabbas shi ba zai sami amfanin gona yadda ya kamata ba kamar mutanen za a ga mutun yana musulunci amma kuma ya yarda da dodo musamman ma wasu daga cikin kabilu wadanda suke nan arewa jihar Yobe jihar Bauchi da wasu yankuna a jihar Jigawa wanda za a ga har yanzu ana yin dodo to irin wannan sukan yarda da cewa wai akwai wani dodon su wanda in dai bai fito ba in bai fito ya kewaya ba ba za a yi ruwa ba to kaga wannan kamar sun dogara ne ga shi wannan dodon wannan ko shirka ce wacce mai girma wanda tana iya fidda mutum daga musulunci in har ya mutu bai tuba ba ta an yi atiqida bi anna hadha almutawakkala alayhi huwa alladhi yajlibu lahu kulla khairin wa yarfa'u anhu kulla sharrin kamar mutum ya kudirce a ransa cewa wannan abin da ya dogara da shi din shine mai samar masa da kowane irin alkhairi kuma shine mai tunkuɗe masa kowane irin sharri kamar mutanen da zai zama suna da aljanu irin nasu na gida wanda sun yarda suna yi wa wannan aljanun yanka kowane shekara za a yi wa aljanun nan yanka domin neman sa'a a wurin shi ko domin neman ya rika kare su daga wasu sharurruka wannan duka shirka ce mai girma tana fidda mutum daga da'irar imani tawfawidu amrahu ilayhi tafwidan kamilan idan ko mutum ya jingina lamarinsa ya fawara al'amarinsa zuwa ga wannan din da ya dogara da shi din wato cikakken dogaro fi jalbil manafi wa daf'il madarr wajen samar da abin da zai amfane shi ko kuma tun kuɗin shi abin da zai cutar da shi ma abjirani zalika bil khashiyati war raja tare da kuma idan to yana mai tsoron sabawa ayyudi na wannan abin da ya dogara da shi din da kuma yana raja'in neman kowane irin abu a wajen sa wala farqa baina an yakuna mutawakkala alayhi hayyan aw mayitan wannan babu maraba cikin kasancewar abin da aka dogara gari shi din rayayye ne ko matacce ne da anna hadha tafwida la yasihu illa lillahi ta'ala domin irin wannan dogaran da kuma mika wuya baya ingantuwa sai in ga Allah ta'ala ka mika wuya din amma dai ga wani Allah ne ka mika wuya gare shi cewa shine zai kare ka ko shine zai rika samar maka da wani abu na alkhairi to wannan ya fidda mutum daga da'irar imani nau'i na biyu na tawakkulin shine an yi tawakkala ala ghairillahi bi shay'in min al-i'timad shine mutum ya dogara ga wani Allah da wani nau'i na dogaro da kin fi iman bi annahu sababun sai dai mutum a zuciyar shi yayi imanin cewa wannan din shine dai sababi gare shi na samun wannan abun ko na samun kariya daga wani sharri amma baya kallon sa a matsayin cewa shine ainihin mai samar mishi da wannan abun wa anna al-amra ila Allah cewa lamari yana ga Allah ka tawakkul kaseerin minan nasi ala al-muluki wal umara kamar mutanen da zai zama sun dogara ga wani mai mulki fi tahsili ma'ashi cikin samar da abin da rayuwar suke bukata fa hadha naw'un min ash-shirki al-asghar to wannan nau'i ne na karamin shirka ji shi mai littafi kamar wanda zai rika ganin cewa ai in ba dan wani ba ai da ban samu kaza ba ai da ba dan wani ba ai da ban samu kaza ba to kaga wannan wato yana iya kai mutum zuwa ga wani matsayi na daban na raguwar imani to lalle ne idan mutum ya zanto shi ke samar maka da wani alkhairi ko shi ke ciyar da kai shi ke shayar da kai kana kallon dai cewa Allah ne ya gudanar da abin a hannunsa amma ba wai ka dogara ga shi cewa in ba dan shi ba da ba za ka samu ba ka dogara dai da Allah subhanahu wataala ka bar abin a kan cewa ko da ba ta hannun wannan din ba Allah ya yi nufin dama ya ciyar da kai ya shayar da kai in ma babu wannan din ai Allah yana nan kuma zai iya samar maka da wani wanda ma ya fi shi salisan abu na uku an yi tawakkala ala shakhsin ala annahu na'ibun anhu shine kamar mutum ya dogara ga wani a matsayin cewa kamar shi wakilinsa ne wa anna hadha almutawakkala fawqahu kuma cewa wannan wanda aka dogara ga shi din yana sama da shi ka tawakkulul insani ala alwakili fi bay'in wa shira'in wa nawihima kamar dai yadda mutum zai wakilta wani a wajen sayan wani abu ko wajen sayar da wani abu ko makamancin wannan ko wajen gudanar mishi da harkokinsa to wannan babu komai a cikinsa amma ta da kulhun niyaba na daga abin da wakilci yana iya shiga fa hadha ja'izun to wannan halastaccen abu ne wala yanafi tawakkula ala Allah wannan baya kore dogaro ga Allah wa qarwa kallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabu fil bay'i wash shira'i da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wakilta sahabban shi wajen su je su yi mara abu ko su sayar mishi da wani abu wani hawayin da kuma wani wannan sai kuma fadin la haula wala quwwata illa billah a cikin wannan addu'ar ma'anar la haula wala quwwata illa billah kamar yadda tahawi ya fada yace ayi la hilata li ahadi babu wata dabara ga wani wala harakata li ahadi babu wani motsi ga wani wala tahawwala li ahadi babu majiya ga wani an ma'asiyatillahi daga barin saban Allah illa bi maqunatillahi sai in da taimakon Allah wala quwwata li ahadin babu karfi ga wani ala iqamati ta'atillahi wajen tsayar da biyayyar Allah wasabati alaiha da kuma tabbatuwa akanta illa bi tawfiqillahi sai in da dacewar ubangiji fala tahawwala min halin ila halin wala quwwata ala ayi amrin illa billahi babu juyawa daga wani yanayi zuwa ga wani yanayi kuma babu wani karfi bisa kowane irin al'amari sai in daga Allah subhanahu wataala shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah kalma ce mai karfi wacce in mutum yana yin ta Allah yakan tunkuɗe mishi nau'o'i daban-daban na bala'o'i kuma in kana da wata bukata a wurin Allah in ka yawaita la haula wala quwwata illa billah za ka saurin biyan bukatar insha Allah domin ita la haula taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala man jamina Allah illa ilayhi Allah zai tunkuɗe mishi kofofi na bala'o'i kamar guda 70 wanda mafi kankanta ciki shine bakin ciki saboda haka duk lokacin da kake cikin damuwa ko kake cikin bakin ciki ka yawaita la haula wala quwwata illa billah insha Allah Allah zai yaye maka damuwar kuma zai kawo maka mafita haka nan yayin da ka hango wani abu mummuna yana nema ya faru to ka yawaita la haula wala quwwata illa billah Allah zai kiyaye faruwar wannan abun a kanka kuma har ila yau in kana da wani mutum wanda yake daure ko a hannun hukuma ko a hannun masu satar mutane wato barayi ka yawaita la haula wala quwwata illa billah shi ma in har an fara magana da shi a gaya masa ya yawaita la haula wala quwwata illa billah insha Allah Allah zai bashi mafita domin ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban shi yana da wani dan shi wanda shi kadai ne a hannunsa matar shi ma ba ta da wani dan sai wannan to wannan dana shi sai bi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je wajen wani yaki an je wajen yaki sai kafirai suka ribace shi ma'ana suka dauke shi suka tafi da shi to wannan sahabi ya zo ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka yawaita la haula wala quwwata illa billah ya je dai yana tayi sai matar shi ta sake ce mishi ka je ka koma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi har yanzu fa yaron nan yana hannun kafiran nan yace ka je ka gaya wa matar taka da kai da ita ku yawaita la haula wala quwwata illa billah ku tayi suka zauna ku suna tayi ai da la haulan nan ta tashi yin aiki shi yaron yana daure a cikin sasari a inda kafirin suka kai shi a can garin kafirin kawai shi kenan sai ya ji sasarin da ke hannunsa ya kunce ya faɗi sai ya ji sasarin da ke ƙafafunsa shi ma ya kunce ya faɗi shi kenan kawai sai ya gan shi a kunce gaba ɗaya a cikin dare yana taɓa ƙofar ɗakin da yake kulla a ciki sai ya ji ta yi ta ma ashe ba a rufe ba sun manta ba su rufe ba ko kuma ƙarfin addu'ar ya ɓalle ƙofar shikenan kawai sai ya fito yana fitowa sai ya ga garken tumakinsu da garken raƙumansu kawai sai ya kora su yana korawa kawai tafiya kaɗan sai ga shi a bayan garin Madina tab da ƙofar gidansu shikenan kawai sai ya kora su har zuwa ƙofar gidan mahaifin shi kaga albarkacin la haula Allah ya kunce mishi sasarin da aka daure shi da shi Allah ya bude mur kofar ɗakin da yake daura a ciki albarkacin la haula Allah ya kawo mishi ganima mai yawa ga raƙuma ga tumaki masu yawa dama kuma iyayen shi talakawa ne sai ga shi albarkacin wannan la haula sun fita daga kangin talauci ya zo musu da dukiya mai yawa duka albarkacin la haula saboda haka la haula dafa'i ne daga kowanne irin bala'i wasannan jalabi ne na kowane irin alkhairi duk wanda ya rike ta insha Allah za ta yi mishi maganin duk abin da ya nafa in ka rike ta matsayin wurdinka insha Allah za ka yi saurin ganin biyan bukata insha Allah والإقرار بذلك وتين إقراري دوانا عبد الله ولا تكن ساتنا واستهداره وذكره دكما حالته وانا أزوجه دا أنبتا وانا إذا دمنا التوكل على الله ينا قنشد عينين توكلي دوغروغ الله ولسعانة بيدكما نمن تيمكوا وجنسا ولهذا شريعة لمن يجيب المؤذن saboda wannan ne aka shar'antawa wanda ke amsawa mai kiran sallah an ya kula inda qaulul muazzin cewa yayin da mai kiran sallah yace hayya ala salati ku tawai zuwa ga sallah to sai kuma sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah haka nan idan yace hayya ala falahi ku tawai zuwa ga samun babban rabo sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah ai isti'anatan billahi ala al-ijabati ila ma du'i ilayhi wato mutum ya faɗi wannan yana mai neman to taimako kina a wurin Allah domin ya samu damar amsa abin da aka kira shi zuwa gare shi shine sallah da kuma samun babban rabo wannan maganar gaba ɗayan ta tana cikin at-tahawiyya sharhin barrak shafi na 329 da kuma sharhin wasiqiyya shafi na 116 وشريع لمن خرج من بيتي أن يقول ذلك أن شرع أن تتشوى وأن تجيب ذلك جلنش شما يفتوانا الدور وشكي وانشد لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة به سبحانه وعلى إقامة طاعته في خرجته هذه وفينا من من تيمكو كنا أورم الله دومي سامدامر سعيدا بيير الله في إميكي أكم بيير الله أشكي وانا فتاد دزيد غيلا وتركي ما سيدي لكم برن ساقا الله sai wa fadarsa ne ce wai yuqalu min izin za a fada wani lokacin hudita ibnun lil majhul ai hudita hidayah da tawfiqi wato ma'anar hudita din shine an shirye da kai shiryarwa irin ta dacewa wai sharin da kuma dai shiryarwa min qibalillahi daga wurin Allah azza wa jalla mai girma da daukaka sai fadarsa ne ce wa kufita wa kufita ma'anar shi kufita min qibalillahi ta'ala ai an isar maka daga Allah wani ma'ana amma Allah bi amrika ma'ana shine Allah zai tsaya maka kan al'amuranka ma'ana kuma wukita din nan ai wa qakallahu min kulli su'in Allah zai kiyaye kai kangi kar ga kowanne irin mummunan abu amma aka min an yaqrabaka shaytan kuma Allah zai kiyaye ka daga wani shaytan ya kusanto inda kake kadansu kuma dai shi fa yaqulu lahu shaytanun akhar kai malaka bi rajulin qadhu diya wa kufiya wa qiya ai li anna la qudrata li shaytan wato shaytan da kansa zai ga wa wani shaytan cewa ya za kai da mutumin da an riga an kiyaye shi kuma an shirye da shi kuma an tsare shi an isar masa daga kowanne irin sharri da ana la qudrata li shaytani ala man hufiza min qibalillahi ta'ala domin shaytan ba shi da iko akan duk wani wanda Allah ne ya kiyaye shi to wannan shine karshen sharhin wannan addu'a sai kuma fawaidul hadis fa'idun dake cikin hadisi abu na farko shine mashru'iyyatu hadha dhikri wato halalcin yin wannan zikirin in zaka fito daga gida ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wastihbabu inda al-khuruji min al-manzil da kuma an so mutun ya riga fadar wannan yayin da zai fito daga gida Allah zai kiyaye mutum kowane irin shaydani ba zai bi ka ba haka nan ka dawo gida ma har ka je ka dawo dai babu abin da zai same ka mummuna abu na biyu kuma da hadisin ke koyar da mu at-tabarruku bismillah ta'ala shine neman albarkantuwa da sunan Allah mai girma da daukaka abu na uku kuma shine at-tawakkulu 'ala Allah muhimmancin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na huɗu kuma shine annahu la hawla wala quwwata illa billah ta'ala cewa babu tsini babu dabara babu wani ƙarfi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyar da hadisin ke karantar da mu anna man tawakkala ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi cewa duk wanda ya dogaro ga Allah wato matukan dogaransa hadahu Allah wa kafahu wa waqahu Allah zai shiryar da shi Allah zai isar masa kuma zai kange shi ya tsare shi daga kowanne irin sharri in kulli su'in wa sharrin daga kowanne irin mummunan abu da kuma sharri abu na shida anna man tawakkala ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi cewa duk wanda ya dogaro ga Allah matukar dogaransa la yasdi shaytanu an yaqrabahu bisu'in cewa shedan ba shi da ikon ya kusanci shi wannan din da wani mummunan abu. To wannan kenan. Sai kuma babi na 60 ma ya kulu wa yaf'alu man aznaba zanban. Abinda mutum zai aikata ko kuma ya fada yayin da ya aikata wani abu na zunubi dan neman gafarar Allah. Rawa Abu Dawud bi sanadin hasanin عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بنا حديث الإمام أبو داود نيروي توشي تاردا كاوين إسنادي أشكين سنونو ناشي شيني حديثي ندبو إير أري بير دا أشرون دا آية يازوكم أشكين سنونو ترمزي شيني حديثي ندري هود دا شدا أشكين سنونو ابن ماجا وانا حديثي شيني ندبو دا أري أكر السعين دا بير تهنير خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وارسلنا عبد الله بن عثمان وداك مسن شدا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ده غري شكر ويتو wannan hadith annahu qala cewa shi ya fada samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yuznibu zanban babu wani bawa da zai aikata wani abu na lifi na zunubi fai husinu tuhur sanai kyautata tsarki wato kyautata alola summa yaqumu sanai yimi fa yusalli rak'atayn sai ya sallaci sallah rak'a biyu summa yastaghfirullah sanai nemi gafarar Allah illa ghafarallahu lahu bace sai Allah ya gafarta mishi wannan zanubin nashi inda mutum ya aikata wani abu na lifi tsakanin shi da Allah sai ya nadama to mutum ya kokari yayi alola ya sallah rak'a biyu ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta mishi shine ma'anar hadisi suma qara'a hadhihi al-aya sanan si anab sallallahu alaihi wasallam karanta wannan ayar walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Allah yana fara sabobin su bayin sa ne yace sune wadanda idan sun aikata wani abu na alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunan su suka aikata zunubi zakarullahi sai su tuno Allah fastaghfiru lizunubihim sai su nemi gafarar zunuban su kuma yaghfiru dhunuba illa Allah to wane ne koyi sai gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa zarcewa su ci gaba da aikata abin da suka aikata na zunubi alhari suna sani wannan sune mu'mini wadanda Allah ya tanadar da aljanna domin su amin ya rabbi tarjumatul sahabi sai tarjumar sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi shine as-sahabiyul jalil sahabin nan madaukaki mai girma amirul mu'minin sarkin mu'minai Abdullahi dan Usman dan Amiru dan Amru dan Ka'abu dan Sa'adu dan Taimu dan Murratu dan Ka'abu dan Lu'ayyu al-Qurashi at-Taimi wanda aka sani shi da Abu Bakar as-Siddiq dan Abu Quhafa radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu sai Abu Bakar radiyallahu anhu shine sahabi wanda in dai ba annabawa ba babu wani mahaluki wanda ya fi shi daraja in dai ba annabawa ba wannan shine abin da ahlus sunna wal jamaa suka yi ittifaki akai kuma sai Abu Bakar radiyallahu anhu Allah ya mishi baiwa mai yawa Allah ya kibance shi da darajoji masu yawa Allah ya dadada mishi gaban sa da bayan sa albarkacin taimakon da yayi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam shi ma Allah sai ya taimake shi ya bashi darajoji masu yawa daga cikin darajojin da ya samu kafin mu shiga karatun hadisan da suka zo da magana darajar shi akwai cewa shi kadai ne sahabin da shi sahabi baban shi sahabi mahaifiyar shi sahabiya ƴaƴan shi gaba daya sahabbai sannan yana da jikoki kuma sahabbai in ban da shi babu wanda ya samu irin wannan darajojin a cikin sahabban sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi mahaifin shi yayi tsawon rai sai Abu Bakar radiyallahu anhu har ya hau halifanci mahaifin shi na da rai wani lokacin da ya hau kujerar halifanci yana da kimanin shekara 61 a duniya amma sannan ma mahaifin shi yana da rai kuma sannan Allah ya taimake shi ya zamto ɗan shi ta cikin shi ita ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wace ya fi so a cikin dukkan matayen shi mahaifiyar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sunanta Ummul Khairi Sulma bintu Sakhrin Sulma ƴar Sakharu ƴar Amiru wacce take dama ƴar babban baban shi ne wato da baban shi da mahaifiyar shi ƴaƴan baffanu ne sai kuma aka hada su aure Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zabunci lamarin halifanci bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 bayan hijira kuma tsawon lokacin da yayi halifanci shine shekara 2 da 'yan watanni yana da manƙabobi wato darajoji da falloli masu yawa wanda in har fadin su za a yi sai a yi mujalladai na littafi sashen bayanin darajojin shi sun gabata tun a bayanin darajojin Amirul Mu'minina Sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu amma dai za mu saki fadar wasu daga nan a wasu anan kamar yadda za a ji akwai hadisi ingantacce ta hanyar Sayyidina Abdullahi dan Abbas idan Allah ta bada gari shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntum muttakhizan minan nas khalilan latakhadhtu Aba Bakr khalila da ashe ni zan riki wani a matsayin badadi na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zan riki wani a matsayin badadi na a cikin mutane to da Sayyidina Abubakar zan rika a matsayin shine badadi na wani hadisi ingantacce ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi akan lambar hadisi na 467 sannan akwai wani hadisin ta hanyar Sayyidina Abu Darda'i idan Allah ta bada gari shi yace na kasance wata rana ina zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala Abu Bakr sai ga Sayyidina Abu Bakr ya taho afizin bi tarfi saubi yana mai riko da gefen tufafin shi kata abda an rukubatai asai da ya zanto gwiwoyinsa sun bayyana a fili fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam na hango shi daga nesa sai ya ce wa sahabbai amma sahibukum faqad gamara amma wannan abokin nan naku da ya taho to hakika akwai rigimar ta hada shi da wani fa sallama sayyidina Abu Bakar sai ya sallama wa qala sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inni kana baini wa bain ibn al-khattab shay'un ya kasance akwai wani abu tsakanina da tsakanin dan Khattabi wato yana nan sayyidina Umar fa asra'tu ilayhi sai ne gaggawa gare shi summa nadimtu daga baya sai ne nadama fa sa'altu an yaghfir li sai na roƙe shi cewa ya yafe mu fa aba alayya sai ki ya yafe mu fa aqbaltu ilayka dan haka sai na tawo gare ka ya ma'aikin Allah fa qala yaghfirullahu laka ya aba bakr yaghfirullahu laka ya aba bakr yaghfirullahu laka ya aba bakr manzo sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan sai ya ce Allah zai yafe maka ko kuma Allah ya gafarta maka ya kai Abu Bakr Allah zai gafarta maka ya kai Abu Bakr sai da ya fi wannan har sau uku summa inna umara nadima shi kuma sai na Umaru daga baya sai ya nadama fa ata manzila Abi Bakr fa sa'ala asamma Abu Bakr fa qalu la sai ya taho gidan sai na Abu Bakr ya zo ya sallama ya tambaya shin Abu Bakr yana nan fa qalu la in shi mishi a baya nan fata ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama sai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallama fa da ala wajhu nabi sallallahu alaihi wasallam ya tama aru ata ashfaq Abu Bakr wato yayin da ya sallama sai aka ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar akwai alamar damuwa ko alamar yayi fushi da sayyidina Umar har sai da shi sayyidina Abu Bakr kuma ya dawo yana jin tausayin sayyidina Umar fa da sa ala rukbati sai ya durƙusa akan gwiwoyin shi fa qala ya rasulullah sai ce ya ma'akin Allah wallahi ana kuntu azlama marratayn ya rasulullah wallahi ni ne na fara shiga haƙƙin sa ya rasulullah wallahi ni ne na fara shiga haƙƙin sa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalli sayyidina Umar da sauran sahabbai ma sai ce inna Allah ba'athani ilaykum haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kazabta sai ku ce a'a ba ku yadda da abin da na faɗa ba fa qala Abu Bakr amma sai na Bakr sai ce sadaqa gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato ma'ana ko kun fara da ƙaryata ni amma shi Abu Bakr tun farko shi gaskata ni yayi bai taba ƙaryata ni ba wa wasani bi nafsi wa mali sannan kuma ya ji yadda ni daɗi da kan kansa da kuma dukiyar shi wato ya taimake ni da kansa ya kuma taimake ni da dukiyar shi fa al antum tariku li sahibi shin yanzu ba za ku kyale mun aboki na ba shin yanzu ba za ku kyale mun aboki na ba sai ne fadi wannan sau biyu amma uziya ba'ada sai na mu dan dai ce daga wannan ranar gaba ɗayan sabbi suka kiyaye ba sake cutar da sai na Abubakar ba ko me zai faru to ba sa ya dawo na abu na fushi ko na lifi ya shiga tsakanin su da sai na Abubakar saboda tsoron fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ka dubi wasu kartun banza kawai mutum sai ya ci tuwon shi ya take cikinsa kuma ya zo yana zagin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi a matsayin wai yana son ahlul baiti duk soyayya da zaka yi wa ahlul baiti har yanzu wallahi ba za ka kama kafar irin su sayyidina Abubakar din wajen soyayyar ahlul baiti ba to za ka duk wani mai son ahlul baiti ba zai kamar su sayyidina Abubakar din ba domin ai waye ahlul baitin ma gaba ɗaya ne saboda wane ne su ahlul baitin suka samu darajojin da suka samu ina ji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi darajojin sayyidina Abubakar din nan to ya kamata duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ko masoyin ahlul baiti to ya so dukansa bai ba tare da wani warewa ba abin da ya faru tsakanin sahabbai kuma yanzu dan ka zauna kana faffaɗan shi ba zai samar maka da lada ba hasali ma sai dai ya samar maka da zunubi kuma kai ɗa ne mai kunya ko faɗa aka yi tsakanin babanka da ƙanin babanka ai ba za ka zo dandali ka zo kana yin wannan taɗin ba ko tsakanin mahaifiyarka da babanka ai ba za ka zo dandali kana zancen a gaban abokanka ba abokanka suna ji za su ce kai wani ba shi da kunya wani ba shi da hankali to wa'annan mu iyayenmu ne sahabbai iyayenmu ne ahlul bait ma iyayenmu ne wala kan mu ba wanda za mu faɗi laifin shi mutane ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya riga ya gafarta musu zunubansu tintini Allah ya riga ya ba su aljanna ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba kamar yanzu sai na Abubakar Allah ya ba shi aljanna ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi aljanna ta dalilin zuwa yaƙin Badr Allah ya ba shi aljanna ta dalilin zuwa yaƙin Uhud Allah ya ba shi aljanna ta dalilin zuwa bai'atul aqaba abinan bai'atul ridwan sannan kuma Allah ya bashi aljanna ta dalilin wasu ayyuka da ya aikata a rana ɗaya guda hudu dubiyar marar lafiya ciyar da miskini zikirkiyar janaza tashi da azumi a rana ɗaya yi waɗannan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau waye yayi kaza sai na baka ce ni ne waye rikiyar janaza yau sai na baka ce ni ne waye yaje duba marar lafiya a yau ce ni ne waye ciyar da miskini a yau ce ni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina rantsuwa da ubangijin da ya busa min numfashi babu wanda zai aikata wannan ayyukan guda hudu a rana daya ba sai Allah ya bude mishi kofin aljanna gaba ɗayan su a ce ya shiga ta inda duk ya so to ka ga yanzu kai a wannan zamanin me za ka yi wa Allah wanda har darajar wannan aikin zai kai kamar irin na sirna Abubakar baka isa ba wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala an garuwa daga sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya dade shi yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaqa yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa kowa ya sadaka wa fa ka zalika malan indi sai zanto wannan umarnin ya dace da wata dukiyar ta zo mun mai yawa ka kuntu sai nace al yawma asbaqu aba bakrin in sabaqtu yawman yace a yau kan zan sha kan sai na Abubakar wato zan rigayi shi in har zan iya rigayarsa a wani abu a wata ran in sha kan shi to yau ne tun daga shi an ce a yi sadaka kuma ga ni ni abin ya dace wata dukiya mai yawa ta zo hannuna fajetu binisfi mali sai na zo da rabin dukkan abin da na mallaka wato na zo da rabin dukiyata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ma a buƙaita li ahalika me ka rage wa iyalanka ultu mislahu sai nace ya rasulullahi na bar musu misalin irin wannan qala sai na maru yace wa ta abu bakrin radiyallahu anhu bi kulli ma indahu can sai ga sai na abu radiyallahu anhu shi kuma ya taho ya kwaso dukkan dukiyar da ke gidan shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mishi ma a buƙaita li ahalika me ka rage wa iyalanka qala sai ya ce abqaitu lahumullaha wa rasula na bar musu Allah da manzon shi wannan ba karatu ne mai zurfi ba karatu ne mai zurfi daga cikin dai manyan point da za a lura da su shine abu na farko kafin ka kai matsayin da za ka yi irin wannan yadda sai na abu kafin yayi aiki ne jan aiki kafin imaninka da yardarka da Allah din da manzansa ya kai da har za ka iya raba iyalanka da komai idan ko baka kabar musu ko da abin da za su ci na gobe ba kace kai ka bar musu Allah da manzon shi to kafin mutum ya kai wannan matsayin jan aiki sannan kuma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi a'a ba sai ya karba amma akwai wanda in yayi irin wannan kokarin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi a'a saboda gazin imanin shi bai kai haka ba ya ce mishi a'a misali kamar wani wanda ya zo ya ce ya rasulullahi na zo ne don taya ka jihadi sai ya ce mishi kana da iyaye a raye sai ya ce ina da su ya ce to ka je ka hidimta musu shine jihadin ka kaga an dora shi ne akan abinda ta nan ne zai fi samun abinda yake nema in aka bar shi akan nan din can kuma ya baro iyayen shi to abin ba zai yi gare shi ba amma an ga shi sai na Abubakar gashi ya baro iyalansa babu komai ya zo da duke shi duka to kaga wannan kenan sannan kuma abu ikulhumullah wa rasulahu dubi kalmar wajen manzon Allah fa ya zo kuma ya ce ya bar wa iyalansa Allah da manzansa kaga anan shine wato kuskuren mutanen wanda dan an ce fi sabilillahi wa rasuli abani fi sabilillahi wa rasuli ko a taimakon masallaci fi sabilillahi wa rasuli sai wai sai a ce fi sabilillahi to ai Allahu din ne Allah kenan subhanahu ta'ala shine ya hada Allahu wa rasulu din a cikin alqur'ani irin waɗannan wuraren a cikin alqur'ani ba za su lissafu ga wanda ma bai san alqur'ani ba sosai wanda ma ya haddace alqur'ani haka ce ka lissafu guraren da Allahu wa rasulu ta zuwa cikin alqur'ani an hada ka da jan aiki tunda gashi nan Allah yana cewa ma na kamu illa an aghnahumullahu wa rasulu ga inda Allah yake cewa wallahu wa rasulu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ga inda Allah yake cewa wala wannan umru bima atahumullahu wa rasulu wa qalu hasbunallahu sayyidunallahu min fadli wa rasulu inna ila allahi rajibun nan ma Allah ya hada Allah din da manzansa ko ina ka duba cikin alqur'ani abin da zaka gani kenan to kaga in har cewa fi sabilillahi wa rasulihi din shirka ne ko kuma abani dan Allah da manzansa an kaba wannan wai kai shirka saboda Allah to sai dai mutum ya koma ya gogoge din cikin alqur'ani tunda shi Allah hadawan yake kuma ya asillaha wa rasulahu da shin duk a cikin alqur'ani saboda haka kaga anan yace taraktuhumullaha wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa kuma fa a gaban manzan Allah yake fadar wannan kaga bai ce na bar musu Allah kadai ba kuma ce na bar musu Allah da manzansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mar yayi shirka ba sai na Umar yana gefe sai ya ce la usabiuka ila shay'in abadan daga yau bazan sake yin gasa da kai akan wani abu har abada ala ayi halin wato yan wadin abin da ya shafi wata martaba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi mutun ya taka yi taka tsantsan kada a garin neman gyaran gira mutun ya tsokali kansa idan a garin wai kai sai ka gyara tauhidi ka je kuma ka rasa tauhidin naka gaba daya saboda da kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi a garin wai ka gyara wa kanka tauhidi ko ka gyara wa dalibanka tauhidi kana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi shikenan ka bar da imanin duka kuma kai barin imani ba kamar katin waya bane dan ya kare a wayar ka zaka ji ane maka turanci shi imanin ka yanka in ya kare sai ranar da zaka mutu ranka ya zo makogaro a sanin zaka gane baka da wayo sanan za ka ga irin mala'ikan da ke daukar ran kafiri shi zai daukar ranka ba damar tuba ba damar nadama in kai nadamar ma a sannan ba za ta yi amfani ba saboda kan abu ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mutun ya bi a hankali a garin wai kai mai gyaran tauhidi sai ka je gaba ɗaya kuma ka rasa ma tauhidin gaba ɗaya waye ma ya zo da tauhidin ne ina ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisin shi ma yana ƙara nuna mana martabar sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu sai hadisi na gaba shi kuma an ruwaito shi ta hanyar sirran Anas dan Malik radiyallahu anhu yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'ida uhudan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo kan dutsen uhud wa Abu Bakr wa Umar tare da shi akwai sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar wa Usman da kuma sayyidina Usman kaga su hudu kenan fara jafa biyu sai dutsen uhud jin waɗannan sawaye masu albarka sai dutsen ya rika girgiza saboda murna faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da dutsen yace mishi usbud uhud ya kai uhud ka tabbata mana ya kai uhud ka daina girgiza fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahida domin kadai dai waɗanda ke kanka annabi ne da kuma siddiqi da shahide guda biyu kaga annabin shikenan kansa sallallahu alaihi wasallam siddiqin kuma shine sayyidina Abu Bakar shahidan kuma guda biyu sayyidina Umar ne da sayyidina Usman wannan shi ma hadisin ingantacce ne Imam al-Bukhari ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 3675 kuma sannan ya ishi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu martaba cewa Allah ne da kansa yace mar shi sahibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira shi aka zaba ya zama shine wanda za su hijira tare sannan Allah yana bada labarin hijirar zaman sa a cikin kogo Allah yace izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yayin da suke cikin kogon nan sai yake gaya wa sahibin sa wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yake gaya wa sahibin sa wa Abu Bakar la tahzan kai kai bakin ciki inna allaha ma'ana ai Allah yana tare da mu saboda a wannan yanayin gashi dai ainihin wanda ake nema za a kashe din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sai na Abu Bakar wato na annabin ne sallallahu alaihi wasallam ya shafi shi shi da shi ma ake neman sa an samu damar aiwatar da mummunan abu akan annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a hada harshe amma ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaduwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin nutsuwar sa duk wannan abin da ake yana cikin nutsuwar sa suna cikin kogon kafiran na neman su sun zo har bakin kogon sai Abu Bakar sai gumi yake saboda yana cikin tsoro jikinsa yana rawa yana cikin tsananin bakin ciki da tashin hankali saboda su suna kallon kafirin suna kallon kafafun kafirin suna jin muryoyin kafirin da wani daga cikin kafirin zai sunkuya ya leka da zai gansu to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma yake kwantar mata da hankali yana ce masa la tahzan kada ka damu kar kai bakin ciki Abu Bakar ai Allah yana tare da mu kashi nan ma da kansa yana Abu Bakar din zai bada labarin abin da ya faru yace qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anna fil ghar yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam alhali lokacin nan muna cikin kogo law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana ya rasulullah da ɗaya daga cikin kafiran nan fa zai leka ta kasan sawayen sa da zai ga mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ma zannuka ya aba bakrin bisnain allah salisuhuma ya kai Abu Bakar menene tsammanin ka ne da mutum biyu waɗanda Allah ne na ukun su hadisin ingantacce ne Bukhari da Muslim duka sun ruwaito shi Bukhari akan lambar hadisi na 3653 Muslim akan lambar hadisi na 2381 wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anfaqa zawjaini min shay'in min al-ashiya'i fi sabilillahi du'iya min abwab ya'ni al-jannata ya Abdullah hadha khairun wa man kana min ahli as-salati du'iya min bab as-salah watu sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu shi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man anfaqa zawjaini min shay'in wanda ya ciyar da wasu abubuwa guda biyu na daga wani abu min al-ashiya daga cikin abubuwa fi sabilillahi domin Allah ko a cikin tabarkin Allah du'iya min abwabin ma'ana za a kira shi daga kofar aljanna a ce ya Abdullah ya kai bawan Allah hadha khairun wannan kofar ita tafi shigo ta nan mana man kana min ahli salati wanda ya kasance daga cikin masu yawaita nafilfuli da kulawa da sallah du'iya min babi salati za a kira shi ta kofar sallah kamar kana min ahalin jihadi wanda ya kasance daga cikin masu yawan fita jihadi wanda shi jarumi ne a wajen jihadi du iya min babil jihad za a kira shi ta kofar jihadi wa man kana min ahli sadaqati wandiki mai yawan sadaqa ne mai yawan kulawa da zakka da kuma sadaqoqi na nafil fili du iya min babil sadaqa za a kira shi daga kofar sadaqa wa man kana min ahli siyam wandiki mai yawaita yin azumin farilla da nafila du iya min babil siyam za a kira shi daga kofar nan ta azumi wa babir rayyan da kuma kofar nan ta ar-rayyan فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة دو أن لا أكلاش قد قاو وينم قوفن للي باش لوتا ضرورة سيدنا بايشي وهل يدعى منها يدعى منها كلها أحد يا رسول الله شي يا رسول الله إذا أكوي وان دي زمتو أكوة تقوها مارا بچم قوفن الجنة أنا كيرنش أنا چا تهوتنا 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 annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi na'am kwarai ku akwai wa arju an takuna minhu kuma ina fatan kai kana daga cikin su kajima shi ma wannan hadisi ingantacce ne bukhari da muslim sun rawaito shi wa nabi huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha al-yawm minkum sa'iman waye daga cikin ku wanda ya waye gari yana mai azumi qala Abu Bakr ana sai na Bakr yace ni ne ya makin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya fa man tabi al yawma minkum janaza waye daga cikin ku a yau yayi rakiyar gawa qala Abu Bakr radiyallahu anhu ana sai na Bakr sai ya ce ni ne ya makin Allah qala fa man at'ama al yawma minkum miskina zaki cewa a yau wane daga cikin ku ya ce da miskini ana Abu Bakr ana sai na Bakr yace ni ne ya makin Allah kaga abu hudu kenan babu uku kenan fa man adal yawma minkum maridan isa ga tambaya yace to waye daga cikin ku a yau yaje duba mara lafiya qala Abu Bakr ana sai na Bakr yace kware ni ne ya makin Allah fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tama'ana fi mri'in illa dakhala al-janna wannan abubuwan guda hudu ba za su haɗu ga wani mutum ba a rana ɗaya fa sai ya shiga aljanna kaji fa kaga wannan ma shaida ce ta samun aljanna kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin shine hadisin da ɗazu na faɗi shi nan to ina ganin insha Allah saboda yanayin ƙurewar lokaci anan za mu dakata da fatan abin da muka faɗi shi didi Allah shi ba mu ladansa wannan wai kuskure Allah shi yafe mana ana shi ƙara mana so da ƙauna da girmamawa da biyayya ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da janabin iyalan gidanshi tsarkaka da kuma sahabbanshi masu albarka Allah shi kiyaye mu daga sabawa lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kiyaye mu daga tuntuban harshe Allah ya bar mu akan tafarki madaidaici albarkacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرئ الآلاء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله